أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Muna ma Allah tsarkakekin sarki madaukaki wanda ya halicci kowa da komai godiya da ya halicce mu kuma ya rayar da mu ya bamu lahiya ya saki hada mu tare da ku a cikin wannan darussa masu tarihin albarka wanda muke karantar da kawunan mu aqida ta addinin musulunci muna fatan Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon fahimtar wannan darussa da kyau kuma ya bamu ikon aikata su domin mu samu cin nasara a wannan duniya kuma mu samu cin nasara a gobe ranar lahira insha Allah yau da iko na Allah subhanahu wataala mun kawo cikin darasi na 48 inda muke sanar da kawunan mu menene sifofi na Allah bayan mun kare bayanai wanda suke nuna Allah subhanahu wataala lallai akwai shi cikin darussan da suka wuce gaba ɗayan su sun taimake mu cikin gane akwai Allah subhanahu wataala yanzu ya tabbatar mu cewa dalili na hankali yana iya wadatar da mu ya fahimtar da mu wane ne Allah subhanahu wataala akwai shi ko babu shi yanzu bayan mun san wannan mun shigo yanzu babi na sifofi inda muka ce Malaman zance da suka shigo wannan gona ta sifofi sai suka kawo bayani ko mu ce sai suka rabu kashi biyu wasu malaman zance da suka shigo me suka yi sai suka wara kawo bayanai na sifofi na Allah subhanahu wataala na mi wanda suka shahi sifofi nashi na aiki ne kamar mu ce sifa misali ta halitta ta arzitawa ga sunan sifofi kamar mu ce kenan khaliqiyya da raziqiyya da ga sunan rahmaniyya shi rahimiyya shi Allah subhanahu wataala ga sunan sifofi sai suka fara bayani kamar cikin irin wannan sifofi din na Allah subhanahu wataala daga baya sai suka shigo bahasin sifa ta zati menene muke ni sifa ta zati kamar kace alhayat rayuwa rayuwa a wurin Allah subhanahu wataala ko kuma alilm ilimi na Allah subhanahu wataala ko kuma alqudra kamar irin wannan sifofi din su ana ce musu sifofi ne na zati amma su wa'ancan ana ce musu sifofi ne kamar na aiki saboda Allah ba tun yana Allah ba yake khaliq ba sai daga baya ne ya halitta kamar yadda yake cewa ya halicci ma duniya sama da ƙasa fi sittati ayyamin yanzu abinda zamu iya gane shine su shi bahasi wanda ya shahi zancen sifofi kenan kashi biyu ne shi yasa ba malaman suka kasu kashi biyu su ma farko kana iya ka fara bayani sifofin da suka wanda suke tare da zatin Allah tin fil azal tare da Allah suke ma'ana kamar ni yanzu ina da sifa ta kaza misali wanda take ta zati na kamar dariya misali kamar kuka kaga sifa ta ita zatin dan adam ma'ana dan adam ko da yazo duniya ba akuya mishi dariya ba akuya mishi kuka ba ko da yazo da man ya iya kukan shi to kamar irin wannan sifofin amma yanzu kamar misali ilimi fa kaga ilimi ba zati bane na dan adam sabanin Allah a wurin Allah ilimi zatin shi ne daman da ilimin shi kuma ilimin da ya gama komai kenan misali ne muke badawa dan ka gane akwai wasu sifofi na zati na halitta akwai wanda ba na zati ba kenan in ka dauki kai mutun yanzu kan kanka kana da wasu sifofi wanda zatin ka ne, kana da kuma wasu sifofi wanda ba zatin ka bane. Kamar da muka bayani misali, sifar dariya kuka zati ne na dan Adam, amma ka dauki koyan wani abu, koyan tukin mota ne, tukin jirgi ne, kaga wannan sifar ta koyo ba zatin dan Adam bane, daga baya ne ya same ta. Shi zalla Laraba suke cewa iktisabiyya ce wannan, ka koya ne, ka ba da lokacin ka ne, dare da rana ka koyi wannan. To idan muka koma da manzantan da muke na Allah subhanahu wataala, za mu gane akwai sifofi haka kala biyu, wasu zatin shi ne, wasu kuma ba zatin shi bane. To abin da yake dacewa anan, malaman zance da su hada kansu ya kasance bahasin da za su fara, su fara bahasi kan sifofi na zati nashi na Allah, bayan sun kare kuma sun yi bayanin sifofin da ba su dace da Allah subhanahu wataala, su zo su yi bayanin kuma sifofi na aiki wanda Allah subhanahu wataala ya yi bayan da yana can bai yi ba. Amma sai aka samu wasu, sai suka fara da bahasi wanda ya shahi sifofi na zatin shi, sannan suka zo ga sauran sifofi, wasu kuma sai suka fara sauran sifofi, sannan suka shigo da bahasi na sifofi na zati. Amma duka mu sani wannan bahasin gaba ɗaya ana kiran shi da tauhidi ne na sifa, saboda yana sanar da kai kadaituwar sifofi na Allah subhanahu wataala. Kenan yanzu idan muka ce malaman zance sun kaski shi biyu, na farko sun fara bayanin sifofi, sannan suka shigo cikin tauhidi na sifofin zati, wannan kishi da farko kenan. Amma kishi na biyu, sai suka fara bayanin tauhidi na zati, sifofi na zati na Allah, sannan suka shiga bayanin tauhidin sauran sifofi wanda suka dace da Allah. Kuma in muka lura nan wurin, kamar yadda muka ce kashi na biyu su suka yi daukar bahasin da kuma bashi muhimmanci fiye da na farko. Saboda haka ne ma za mu ce, bayan mun fahimci wannan, yanzu me ya kamata mu sani bayan mun fahimci wannan kishi guda biyu? Ya kamata mu sani cewa abin da yasa muka fifita kishi na biyu shine, ana cewa sifofi waɗannan saura ƙalƙashin bahasi suke na abin da ya shahi tauhidi na zati, ƙalƙashin shi ne suke. Kenan sai ka fahimci tauhidi na zati, sannan ma kake iya fahimta sauran sifofi da kyau. Wannan kuma ko ga dan Adam haka nan ne, shi sa kake gani yaro tun yana dan jinjiri yake zuwa da wannan sifofi wanda dama zatin shi ne, amma daga baya kadan kadan yana girma, yana samu wasu sifofi, zaka ana cewa yaron ga mai kirki ne, yaron ga mai kaza ne, yaron ga ana gai, saboda mi dace ai bai da su. To menene suna? Farko ya kamata mu san menene suna a lugar Larabci, sannan menene sifa a lugar Larabci? A lugar Larabci in aka ce suna, shine ma'anar shi ism, zaka samu mutum ka ce ma ismuk, kenan menene sunanka? To sunan nan wasu suna cewa asalin shi daga wasama ne, kenan alwasm, wanda ma'anar shi alama. Amma wasu suka ce a'a, asalin shi ba daga wasama bane, daga sumuwu ne, ma'ana ɗaukaka. Nan wurin malaman adab na harshen Larabci su suka tahi akan wannan rarraba-rarraban. Amma idan muka koma musu malaman harshen na Larabci, zaka samu dukansu sun yi ittifaki, sun yarda da cewa suna yana bada ma'anar mi alama. Shi yasa muka ke ganin mutum in yazo duniya ana sa mai suna don ya zama alama ne gare shi, don da an gayi sunan sai a tuna wannan mutumin, shine ake ce ma alama. Suna ana yin amfani da shi ga wasu abubuwa da muka sani, kamar da abubuwan da muke rayuwa ko wani abu muka kirkiro yau sabo, zaka ga muna buƙatar mu sa mai suna, don saboda da an gayi sunan kowa ya tuna da wannan abu. haka nan ana samun halitta ta mutane. A taƙaice wannan ɓangaren suna kenan. Amma me ka dawo ɓangaren sifawa, wadda muke son mu yi bayani kanta, sifofi na Allah. To shi sifa, ko mu ce ita sifa, in mun ɗauki ta mace kenan. Ita sifa, ma'anarta da Larabci ka ce wasafa, kenan ya sifanta, asalin kalmar haka ne, wasafa, kenan ya sifanta, ya kamanta kaza, kenan kamanta wani abu da wani abu shine ka sifanta shi. Amma wasu ta yi a kan asalin sifa tausif, kamar da mu karatunmu cikin wannan ne, tausif ba wasafa ba, daga tausif ne, kenan sifantawa, can ma'anar shi wasafa ya sifanta, amma nan tausif sifantawa. Kuma yana iya zuwa kamar da suke cewa da Larabci, wai yana zuwa akan ma'anar ismul masdar, shi ma wani bayani ne wanda ba shi muke kan shi ba, amma a taƙaice dai mun gane muna son mu yi tausif ne, mu kawo sifa ta Allah subhanahu wataala a cikin wannan darussa namu. Yanzu bayan mun gane wannan, abin da za mu iya sani a nan shi ne, malaman irfani, malaman nahau, malaman balaga, misali, da duk sauran ilimomi, za ka samu a wurinsu suna da kuma sifa sun bambanta da juna, suna ganin ba daidai suke da juna ba. Akwai bambanci tsakanin suna da sifa, har ma wasu suke cewa suna ma'anar shi shi yafi faɗi akan sifa. A nan, kamar yadda malaman mantiq suke kamantawa, in abu ya fi faɗi a ƙarƙashin shi abu guda yana ciki, kamar misali ka ce dabba, ana ganin wai dabba, wanda suke ce ma da Larabci hayawan, dabba ta gami, dabba akwai raƙumi, akwai doki, akwai saniya, akwai har mutum ciki, duk abin da ya shahi dabba suna ganin har mutum ma dabba ce, shi yasa ake ce mata dabbatul ard, ba kawai sai ƙwari ko wani abu, a'a duk abin da yake lumfashi to dabba ce, wanda dai take tahiya akan doron ƙasa, dabba ce. Saboda haka nan in ka ce dabba ya ga mai duka wa'annan, amma in ka ce mutum ha, ka kalli dabba ka kalli mutum, wai suke cewa wani kishi ne cikin kishi na dabba, ƙalƙashin dabba yake. To kenan annabi zaka iya cewa ka ce kowane mutum menene? Dabba ne, amma ba kowane dabba yake mutum ba. Ka fahimta? To in baka fahimta ba, za mu ce maka ka kalli mutum, in dai haka fahimci mutum dabba, mutum dabba, mutum shi duk inda ka gan shi to dabba ce shi, ka yarda wannan? Ka ce ka yarda. Amma ba kowace dabba ba ce mutum, saboda mi? Saboda ga misalan da nawa kamar ka ce raƙumi, saniya, doki, gashinan alade da sauransu, wa'iyadu billah. Wa'annan ka gani duk dabba ne, amma ba mutane ba ne, saboda kanan nan da kake gane cewa kenan dabba ita ce ta hegame da mutum da sauran wasu abubuwa. To haka nan ma suna da sifa, suna suna gani wani abu ne mai faɗi, sifa tana ƙarƙashin shi ne, saboda haka kenan zaka ce a nan duk kowace sifa suna ne, amma ba kowane suna yake sifa ba. In haka fahimci wancan misalin da mun kawo, to wannan ma kana gane shi. A nan muke dakatawa saboda ƙurewar lokaci, sai nan gaba za mu zo da ishara ta bayanai na ahlul bait alaihim assalam, su kuma a wurinsu yaya suna yake da sifa, daidai suke ko kuma kamar yadda wa'annan malaman luga wasu suka ta yi akan cewa suna shi ne ya game sifa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.